Duk da yake labarin na hada jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da Layin Dogo na zamani ya faranta ran yan asalin yankin da dama, to amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce lamarin na zaman jiran amincewar majalisar dattawa. Minista Amechi ya ce jihohin uku da ake duba yuwar hada su da layin na sufurin jiragen kasa kore daga Katsina ko Kano suna daga cikin kudurorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na hada dukkan jihohin Najeriya 36 da layin Dogo a kokarin ta na samar da ingantaccen tsarin sufuri na jiragen kasa na zamani a duk fadin kasar.
When we do complete the Itape to Warri Rail Line 18 and we complete the Lagos Ibadan, we will be having a total of nearly 700 kilometers of
yace idan muka kammala layin Dogo daga Takbe zuwa Warri da wanda ya tashi daga Lagos zuwa Ibadan, wannan zai bada adadin kusan kilomita 700 na layin Dogo kenan na zamani a Najeriya, wanda hakan ya so masauƙaƙa zirga-zirga a waɗannan yankunan. Ministan na sufuri dai ya zo Sokoto ne inda ya shugabanci wani babban taron majalisar sufuri ta Najeriya na wuni biyu, wanda ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin sufuri da zirga-zirga daga ɓangaren hukumomin gwamnati da masu zaman kansu. To ko yaya jama'ar jihohin na Sokoto, Kebbi, da Zamfara suke kallon tasirin wannan aikin idan ya gudana?
Sunana Aminu Bello Sokoto, ni kuma wakilin ran ejin ne daga Lagos. To babban tasiri na wannan za a yi shine kamar maganar da Sarki Musulmi da gwamnatin Sokoto kame da driver din da aka ce za a yi lela. To lallai wannan shine babban tasirin kan wannan taro da zai taimaka ma jama'ar Sokoto da Kebbi da Zamfara. Ka san cewa Sokoto garin manoma ne, sannan kuma wasu kayayyakin da aka dauka ana kai can arewa daga Sokoto ake dauka su. To kaga an kai hanyar jirgin kasa kamar da aka ce za a yi, to ya taimaka ma jihar Sokoto sosai sosai.
Sunana injina Bello Suleiman, ina aiki a nan ma'aikatar ayyuka da sufuri ta jihar Sokoto. Gaskiya ne, to kamar yadda ka sani, wannan gwamnati tana nan tana kokari. Misali harkar railway, yanzu misali in ka diba akwai jihohi daban-daban waɗanda ake kokarin hada hanya abin ga tarakun jiragen kasa da kuma da gyare-gyare ga tashoshi na abin ga jiragen sama. Saboda haka da yadda nake ganin Allah so akwai ci gaba, abubuwa kuma na tafiya da ya kamata.
Taron na majalisar sufuri karo na 15 a Sokoto ya yi bita ne akan tsare-tsare da shiraruwa akan sha'anin sufuri da zirga-zirga a Najeriya, tare da makasudin samar da hanyoyin bunƙasa sha'anin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.